I found it necessary to address you today on the state of the nation.
Shugaba Muhammadu Buhari ya fara jawabin sa ne da ambaton cewa ya zama dole ya yi wa ƴan Najeriya jawabi a yau 16 ga watan Fabrairu kan halin da al'umma ke ciki da kuma yin tsokaci kan kokarin da gwamnatin sa ke yi na dorewa da karfafa tattalin arzikin kasar. Shugaba Buhari ya jaddada muhimmancin bukatar maido da ikon da babban bankin kasar ke da shi don ci gaba da dagewa kan kuɗi na zagayawa yadda ba zai saba wa doka ba. A cewar shugaba Buhari a yayin wannan jawabi da yayi, yana da masaniya akan irin cikas da wasu jami'an bankuna suke haddasawa wajen aiwatar da manufar rarraba sabbin takardun kuɗi, waɗanda aka dora wa alhakin aiwatar da sabon tsarin kuma abin ya bakanta mai rai. Kwarai da gaske yana mai cewa gwamnati ba ta da niyyar kundatawa talakawa. Shugaba Buhari ya ce baya ga tuntubar dukkan masu ruwa da tsaki a fadin kasar domin kawo sauki a yanayin matsatsi da ƴan ƙasa ke ciki. Ya amince bankin CBN ya sake da tsaffin takardun kuɗi na naira 200 kuma a bar su su rika yawo a matsayin takardu mai amfani da sabbin takardun kuɗin na naira 200 har tsawon nan da kwanaki 60 daga ranar 10 ga watan Fabrairu zuwa 10 ga watan Afrilu na shekarar 2023 lokacin da za a daina amfani da tsohon takardun na naira 200. Kazalika shugaba Buhari ya ce ƴan ƙasa za su iya kai tsaffin takardun kuɗi na 200 da naira 1000 zuwa ofisoshin bankin CBN a jihohi don karɓar kamar yadda sashe na 20 sakin sashe na 3 na dokar CBN ta shekar 2007 ya tanadar.
To April 10, 2023, when the old 200 naira notes ceases to be legal tender of the CBN X2007, all existing old 1000 naira and 500 naira notes remain redeemable at CBN and designated points. By taking advantage of the platforms and windows being provided by the CBN.
Da ƙarshe shugaba Buhari ya bayyana ƴan Najeriya tabbacin cewa gwamnatin sa za ta ci gaba da yin nazari akan yadda ake aiwatar da bayar da sabbin takardun kuɗin don tabbatar da cewa ƴan ƙasa ba su cuci ba. Abinda ƴan ƙasa za su jira a yanzu shine yadda hukuncin kotun koli akan lamarin zai kasance. Ima Abdulrauf Muri, Amurka daga Abuja, Najeriya.